Babban titin unguwar Francophonie na birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi lokacin da 'yan Shi'a ke tattaki zuwa farfajiyar tagwayen tankunan ajiyar ruwa na Chateau Tawai-Tawai, inda suka gudanar da gangami a albarkacin zagayowar ranar Ashura ta 10 ga watan Muharram, wacce ke matsayin tunawa da Imam Hussein, ɗaya daga cikin jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa kisan gilla.
Sunana Halimatu Abubakar. Kuma kasudin tattakin da muka yi shine tunawa da ranar da aka kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam Imam Hussein. Akwai zafi, akwai radadi, muna juyayi kuma muna jin zafi sosai.
Da yake jawabi albarkacin wannan rana, shugaban 'yan Shi'a na ƙasa Sheikh Salisu Ahmed Lazare ya gargadi shugabannin duniya akan maganar kwatanta adalci a tsakanin jama'a. Domin a cewarsa, rashin yin hakan na kan gaba a jerin dalilan rigingimun da ake fama da su a ƙasashe da dama.
Masu raya wannan motsi suna nufin zalunci bai da malaba, bai da wurin zama, komi tsawon zamani, komi tsawon lokaci, insha Allah sai adalci ya tabbata.
Jigo a kungiyar fafutuka ta Sovolle Nishar Salisu Amadu da ke bayyana ra'ayinsa na cewa wajibi ne al'umma, ma'ana talakawa da ma'aikanta, su dawo kan hanyar gaskiya.
In ma za a yi zaman wani forum na duniya gaba ɗaya, ya kamata a yi shi, mu gaya ma juna gaskiya. Fasko abubuwan da muke gani a tsakani da Allah, an san shugabanni abin da suke ba daidai bane ba, kuma a kyale su a ci gaba da yi. Aka ce iko yana tabbata in akwai adalci, to in kai sai me ake so? Shugabanni su yi adalci, talakawa su kiyaye, su bi doka, abubuwan da ake samu yau da gobe, ka ai gama baki da su, ana cutar sauran al'umma.
Karancin adalci a sha'anin shari'a ko kuma rashin sa kwata-kwata a galibin kasashen duniya shine mafarin halin da ake ciki a yau. Saboda haka wajibi ne a ɗauki matakai kan halin da fannin ke ciki, muddin ana son shimfiɗa adalci a tsakanin jama'a. Inji Hamidu CD4D na kungiyar kulawa da rayuwa.
Shari'a yin zamanto ta gari ce, zamanto duk wanda baya da gaskiya ka nuna mishi rashin gaskiyan shi, dole ne ka gani mutum ya dogara. Su shugabannu da jagorancin za su yi sun yi tsakanin su da Allah, ba zalunci a ciki. Ai shi ne yasa ka gani yau duniya kafinta, in ka diba ka gani ko ina da kwai tashi hankali, ba komai ba ne zalunci ne ke kawo shi da rashin gaskiya wanda mutane suka aura.
10 ga watan Muharram lokaci ne da al'ummar musulmi ke ɗauka da mahimmanci sosai kasancewarta ranar sallar Ashura, wacce waɗanda suka samu sukuni kan wuni da azumi, wanda malamai magada annabawa suka ayyana a matsayin mai cike da tarin falala, a yanda a wasu wuraren akan shirya wasannin alƙarya da nishaɗi domin karrama ranar ta 10 ga watan 1 na sabuwar shekarar Hijira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.